kamar ko ina a fadin duniya jamhuriyar Niger na tuna a ranar yau da ranar yawon bude ido sai dai wannan fannin na huskantar kuma baya a kasar sanadiyar tawaye da abzinawa suka yi a arewacin kasar a ɗan shekarun da suka gabata kuma rashin tsaro da ke samun asali daga yaƙe-yaƙe a kasar Libya da Mali na ɗan kaifin kishin Islama kasancewar ɗan yawon bude idon da ke zuwa jamhuriyar Niger na sha'awar a mafi akasarin lokaci ziyarar arewacin kasar mai cike da tarihi na tsoro ga lafiyar jikinsu. Muhammad Boto shine ministan yawon bude ido na jamhuriyar Niger.
Harkar yawon bude ido aiki ne da yake da muhimmanci ƙarshen kasar saboda akwai wanda yake ba cikin ka'ida ba suke aiki kuma suna samun amfani. Kuma wannan amfani ba wanda ka samu amfani shi. Ka gwamnati bai samu amfani shi kuma hallo ba a samu amfani shi hanyar aiki. Ya kamata a ce duka wanda yake aikin wannan zaman tsabi ka'ida.
A cewar Haruna Baba shugaban ma'aikatar yawon bude ido ta jihar Agadez a can shekarun da suka gabata da turawa ne ke tururuga zuwa arewacin kasar ana samun alheri mai yawa.
A lokacin nan sai fama wa da muke kashewa sa'annan babu ita sai wannan faran-faran sai turawa da ke zauwa suke kawo shi kuma sa'annan masu aikin hannu abinda ke dala goma tourist sai sai ma shi ta goma sai muka samu wata ɗan mishkila a kasashen turawa masu so su zo Niger da kasashen Amerika sai aka ce musu.
Shi ma Muhammadu wani makeri da a can shekarun da suka gabata ke samun kuɗaɗe sosai daga hannun turawa ɗan yawon bude ido da ke ziyartar jamhuriyar Niger na cewa a halin yanzu babu wata damawa daga hannun ɗan yawon bude idon.
A shekarun baya lokacin da akwai turawa akwai harkoki akwai kasuwa wannan ana samu amma ga yanzu baka da gari balle kai aikin wanda zaka samu wani abu kenan abu dai gashi nan dai rihin asiri dai ne muke ciki yanzu.
Kuma bayar sha'anin shigar kuɗaɗe wa jamhuriyar Niger ba karama hasara ce ba sanadiyar karamcewar samun ɗan yawon bude ido da ke ziyartar kasar wannan ko sanadiyar tsoron da suke yi ga lafiyar jikinsu ganin cewa kasashen da dama da ke kewaye da jamhuriyar Niger na fama da matsaloli na ta'addanci. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.